haka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya.
Ai ai audu sulaka tagum bi salamin isyan rat do solemnly swear that I will be faithful, I will be faithful and bear true allegiance
and bear true allegiance
to the Federal Republic of Nigeria,
to the Federal Republic of Nigeria.
No. So help me God.
So help me God. Inshallah.
To wannan shagalin din sabon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi kenan da aka yi kwanakin baya, bayan an gama rantsar da shi sabon mataimakin gwamna ya yi dan jawabi inda yake cewa
yanzu za so mai aiki in Allah ko ba abin da muka fuska yanzu illa mu nemi jama'a mu zauna jama'a mu sake mai da mai girma gwamna Muhammad Abubakar a matsayin mai girma gwamna Bauchi. Nagode muku, nagode muku, Allah ya saka. Assalamu alaikum.
Haka ne, to nada Abdul Sule Katagun akan wannan mukamin dai ya biyo ne bayan ajiye aikin da tsohon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi wato injiniya Nuhu Gidado yayi, abinda kuma ya janyo cece kuce a hirarrakin siyasar jihar da yankin, watakila tsakanin sauran yan banci da ke warwatsa a cikin Najeriya kuma a duniya baki dayanta da kuma sauran masu sha'awar siyasar wannan jiha.
Sunana Salisu Rabin da ni Malam Goje Bauchi. Eh gaskiya mu mun yi murna da haka, dalili kuwa da yasa na faɗa haka mu magoya bayan wannan gwamnati shine mun yi addu'an cewa duk wanda zai kawo mana matsala Allah ya kawar mana da shi. To maybe da yiwuwan wata kilishi ma da ire-iren su suna cikin wanda za su kawo matsala ma wannan gwamnati ko kuma mu cika su ma wannan tafiya. Shi yasa kuma Allah ya amshi addu'ar mu suke ajewa ɗaya bayan ɗaya suke tafiya.
Sunana Mamma Shabir Baladu Guri Sanduna matasan Arewa. Ni ra'ayina akan maganan Murabus inda mataimakin gwamna yayi wato injina Nuhu Gidado, ni abinda na fahimta kawai shine shi injina Nuhu Gidado ya zo ne da zuciyar taimakon al'umma da kuma cika alƙawarin da jam'iyyar APC da al'umman jihar Bauchi da ya zo kuma suna tare da gwamnati sai ya ga ba haka bane, ba haka ake ba. Wannan shine babban dalilin da yasa shi injina Nuhu Gidado da ya duba ya gani sai ya ga cewa ya kamata ya zane saboda tsira da mutuncin sa.
To duk da cewa tsohon mataimakin gwamnatin shi Nuhu Gidado ya ce ya saukar ganin dama, ce wasu suna ganin cewa ruwa baya tsami banza, kuma hakan za ta tabbata a fafata da za mu fara gabatar muku daga yau, wacce za a yi tsakanin mutane biyu da suka san ciki da wajen siyasar wannan jiha. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in kyale ku da wakilin namu na Bauchi Abdulrahman Muhammad ya gabatar muku da abokan hirar namu kuma ya ci gaba da jin ragamar muhawarar tasu. Da Abdulrahman suwaye ka gayyato a wannan zaurin na tsaka mai wuya a yau?
Akwai Muhammad Aminu Tukur wanda yake shi ya zamanto shugaban karamar hukuma har sau biyu na tafawa kwalewa local government, sannan kuma shi tsohon mataimakin sakatare na jam'iyyar a APP kafin ta dawo ANPP, sannan kuma a halin yanzu ma shi dan to majalisar ne daga kuma wannan yankin tafawa kwalewa. To baya ga haka kuma akwai wanda yake za su fafata tare da shi, ana ce da shi Comrade Sabo Muhammad. To indai a jihar Bauchi ne kace Comrade Sabo, to kowa ya san da wannan mutumi, domin saboda kafin ma ya fara siyasa gadan-gadan shi din nan tsohon malamin jami'a ne, sannan kuma yayi director na wayar da kai da wato da sha'anin yada labarai na wato tsohon jam'iyyar nan ta ANPP na ƙasa gabaki daya. Sannan kuma shi yana ɗaya daga cikin waɗanda yake aka haɗu wajen asasa wannan jam'iyya ta APC, wanda yake su ne suke riƙe da mulki a nan jihar Bauchi. Kuma shi ɗin nan ya yi tsohon mataimakin koko mai tallafawa gwamna a fannin yaɗa labarai. To wani abu da jama'a da ke so su fahimta shine duka wayannan mutane ƴaƴan jam'iyyar APC ne, kuma ba wai shine zai hana suna da bambancin ra'ayi akan wannan al'amari ba. To kafin mu fara wannan abu, a wani abun da ya bijiro kwanan nan shine Murabus din da mataimakin gwamnatin jihar Bauchi ya yi wato injiniya Nuhu Gidado. Comrade Sabo, ina fara da kai, ina so in san ya kuka karbi wannan Murabus da mataimakin gwamna yayi?
Alhamdulillahi, kaman yanda masu azancin magana suke cewa turan gini turan zane, kuma komai a rayuwa muƙaddari ne, ya tabbata shi malam injiniya Nuhu Gidado a kashin kansa, kaman takarda da ya mika mana ransa shi daga wata, ya nuna cewa ya ajiye ne a kashin kansa. Kuma gwamnati karkashin jagoranmu Muhammad Abdullahi Abubakar ya amince, kuma takardan ya nuna cewa zai ci gaba da mutunta shi wannan gwamna a matsayin wa da kuma jagoransa. Kuma tunda yana cikin jam'iyyar mu ta APC kuma bai ce ya ajiye ba, za mu ci gaba da daukar sa a gwamnatin jihar Bauchi a cikin jigajigan jam'iyyar APC na jihar Bauchi, kuma mai ruwa da tsaki a gudanar da ita. Kuma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar bayan ya masa fatan alheri, kuma ya ce gwamnatin jihar Bauchi da kuma jam'iyyar APC ta jihar Bauchi tana shirye da duk wani bukatun sa da zai taso, kuma muna masa fatan alheri. To amma abubuwan da wa'ensu ɗan shashi
kafin zo wannan, ina so in ji shi abinda honorable zai ce akai.
To alhamdulillah, muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da samun wannan zarafi don mu yi sharhi a kayan abinda ke ƙasa. Na fari, ban sami zantawa da tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi ba, amma ina taya shi murna da ya fahimci cewa ya sami kansa inda bai dace ba, kuma ya da kwallon mangoro ya rabu da kuda. Wannan abin da zan faɗi kenan halin yanzu.
To idan na koma kai na ga kaman kana taya shi murna ne ma, amma kuma wannan al'amari idan ka duba a nan jihar Bauchi bai taɓa faruwa ba. Kenan ya kake ganin al'amarin zai kawo tunani da masu ya alƙilar siyasa a nan jihar Bauchi?
To alhamdulillah, ka san dai ya san daɗin da ke tattare da kasancewa mataimakin gwamna a jihar Bauchi. Sani na da wannan bawan Allah tun shekara ta 1969, a lokacin na san shi ya san ni, na san wani irin mutum ne, kuma na yi imani da cewa mutum ne mai aƙida. Ni na yi mamaki ma da har ya jure ya shekara uku a karkashin irin wannan tafiya da ake a jihar Bauchi.
To idan na koma gare ka kuma sabo, ka so mu cewa akwai in shaci fadi suna wasu maganganu, amma kuma shi ga comrade ai wato Aminu Tukur yana ma taya shi murna ne.
To ka san abinda yasa na kawo wannan magana, duk wanda aka ce a kashin kansa ne ya ajiye abu, so kaga ba za ka ci albasa da bakin sa ba ko kuma da yawun sa. Amma ni abinda muka sani a gwamnatin ce shine Mallam Nuhu Gidado ya samu kujeran mataimakin gwamnan jihar Bauchi ta jam'iyyar mu ta APC, kuma gwamnan nan Muhammad Abdullahi Abubakar a sanin mu da muke kusa da su ya samu dama duk wanda ya kamata. Ga misali, gwamnan a shi mataimakin gwamnan jihar Bauchi nan shine ya fara jagorancin kwamiti da aka kafa a 2015 na farko a jihar nan, kuma a wannan gwamnati na sake fasalta ilimi a jihar Bauchi. Na biyu, da ya kawo shawarwarin da ya kamata yanda za a yi a inganta ilimi sakamakon rikon sa kenan kashi da muka ga ilimin yana ciki. Gwamnan nan bisa adalci da sanin ya kamata Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce Mallam Nuhu Gidado zama kwamishinan ilimi domin ka aiwatar da wa'annan shawarwari yanda kake gani za a inganta ilimi a jihar Bauchi, kuma aka bashi. Bayan haka an dauki Amirul Hajji a 2016 an bashi. Kaga wannan ko? Bayan haka a tsohuwar majalisar jiha, wanda ni a wancan lokacin tsakani da Allah bani ciki ina bangaren kakakin gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar, amma na san ya sha a jagorantan kwamitin zattarwa ta jiha. Kaga wa'annan yadda ne da mutunci yake kawo shi. Kuma kaga wannan gwamnati tamu ta Muhammad Abdullahi Abubakar, ko mutum baya son ta, amma ya san ta shiga tarihi na ta bada aiki sama da kilomita 400. Ina zuwa shine aka dauke shi, shine aka dauke shi yawa aka bashi kwamishinan ayyuka a jihar Bauchi. Kuma shi da bakin sa a tarurruka da dama yana cewa shine maji dadin makama babba na gwamnan jihar Bauchi. Kaga wannan yana nuna maka abinda muka sani zuwa yanzu, akwai mutunci da mutunta da kuma sanin ya kamata.
Eh to amma idan zan jawo hankalinka shi kakakinsa na watsa labarai Yakubu Adamu ko kuma Yakubu Adamu tana hira da shi ya gwada cewar shi mataimakin gwamnan nan injiniya Nuhu Gudado ya hakura da wannan aiki ne na daya don akwai rashin ganin fahimta yanda al'amura suke gudana ana taka shi ba a yi masa yanda ya kamata ba ganin wannan yana ɗaya daga cikin kawaici ma da shi gwamnan mataimakin gwamnan ne ya gwada daidin a tafi.
To gaishe ku malamai, to wannan shimfiɗa kenan ta wannan muhawara mai zafi da muka fara kawo muku akan siyasar Bautin Yakubu. Sai rana wacin Allah ya gaida za mu dawo mu ci gaba da duba batutuwa da dama wanda za su hada da jin dalilin da ya sa wasu makarraban wannan gwamnatin ta Bauchi ta yanzu suka riga shi Nuhu Gidado kucewa daga cikinta. Yanzu muna godiya ga su bakin namu Aminu Tukur da kuma Sabo Muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can Bauchi Abdulrahman Muhammad da ya jagorance ita wannan muhawara. A madadin su duka, Ali Mustafa Sakwato ne a Washington. Mun ba ku lafiya.